الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 6 ga watan Rabiul Tsani hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 9 ga watan 10 miladiya ta 2024 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibowis dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharh Sunnah littafi ne wallafar al-Imam Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 130 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata Imam Barbahari ya karantar da mu wasu gabobi kamar haka gaba ta 168 inda yake cewa duk wanda yayi musu ko yayi shakka game da wani harafi cikin Al-Qur'ani ko kuma cikin wani abu daga abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai hadu da Allah a matsayin mai ƙaryata Allah da manzon sa tuhumar da Allah ta'ala zai yi masa zai tuhumce shi a matsayin mai ƙaryata Allah da manzon sa mala yace fattaqillaha wahdar da haka ka zu tsoran Allah ka kiyaye dokokin Allah ka kuma yi hattara wa ta'ahad imanaka kuma kode yaushe ka dinga sabunta alƙawarin imaninka Imam al-Barbahari a gaba ta 169 yace yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a yi wa wani mahaluki da'a a cikin sabawa Allah babu wani wanda girmansa da matsayinsa da daukakarsa ta kai yanda sakamakon yi masa biyayya zai jefa ka zuwa ga saban Allah wannan koda ku iyaye ne kai koda halitta ce ga baki daya saboda ba a yi wa wani abin wato halitta biyayya a cikin sabawa Allah sanan ba za ka so ainihin wato wani akan saban Allah ba Imam al-Barbahari a gaba ta 170 daidai yace kai imani da cewa tuba daga zunubai da laifuffuka wajiba ce akan bayi su zamto masu tuba da komawa zuwa ga Allah daga manya-manyan laifuffukan da suke aikatawa da kananan su wannan gabobi guda uku dukkaninsu a Sheikh Fawzanul Fawzan rahmatullahi alayhi yayi mana sharhi da karin bayani akan su gaba ta 171 zamu tashi qalal muallif rahimahullah wa man lam yashhad liman shahida lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil janna fa huwa sahibu bid'atin wa dalalatin shakun فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امام البربهاري يتي ومن لم يشهد دو wanda bai shaida ba liman shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil janna ga duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida akan sa cewa dan aljanna ne fa huwa sahibu bid'atin, to wannan mutum wanda ya kiyarda sahabban da annabi ya ce yan aljanna ne, ya ce shi bai yadda ba, shi ba zai shaida ba cewa yan aljanna ne. Imam al-Barbahari ya ce wannan sahibu bid'atin, ma'abocin bid'a ne, dan bid'a ne. Wa dalalatin, kuma ma'abocin bata ne, batacce ne. Shakun, kuma mai kokonto ne, fi ma qala rasulullah, a cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce. Asharh, sharhin wannan magana a Sheikh Fawzanul Fawzan ya ce qauluhu Imam al-Barbahari da ya ce wa man lam yashhad liman shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil janna, duk wanda ya kiyarda ya bada shaida, ya shaida game da waɗanda manzon Allah ya shaida cewa yan aljanna ne, fa huwa sahibu bid'atin, dan bid'a ne, wa dalalatin, kuma batacce ne. Ash-shahadatu bil janna aw bin nari, hadha inda ahlus sunnati wal jama'ati fihi tafsilun, shaida cewa wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne, wannan a wajen ahlus sunna wal jama'a akwai fayyacewa a cikin wannan gaba. Fihi tafsilun, akwai bukatar fashin baki a daidai wannan gaba, a cewa na dan aljanna ne ko wani dan wuta ne. To su ahlus sunna sun ce a'a, ba za su yadda a ce ko da yaushe kawai wani mutum ya zo ya ce wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ba ne, lalle ana bukatar fayyacewa da bayani. Fa man shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi jannatin aw nari, duk wanda shaidar cewa dan aljanna ne ko dan wuta daga manzon Allah shaidar take, shahidina lahu bi zalika, ahlus sunna suka ce to mu ma masu shaidawa ne akan haka, duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi list din su yace yan aljanna ne, ahlus sunna sun yarda wayannan mutane yan aljanna ne. Duk wayanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyana su cewa yan wuta ne, a wajen ahlus sunna wayannan har a wajen Allah yan wuta ne. La'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yardiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha, in har yace wani dan aljanna ne to ya samu sanin hakan ne daga Allah, Allah ta'ala ya sanar da shi cewa wani dan aljanna ne. In kaji annabi ya ce wani dan wuta ne to baya magana da san zuciya. In huwa illa wahayin yuha, shi alqur'ani ba wani abu bane face wahayi yuha da ake yin wahayinsa, da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai magana bisa san zuciya, duk san da yayi magana to akwai wahayi, nabiyun ne bi gairil wahayi la yatasarrafu. Dan haka in yace wani dan aljanna ne to yana da tabbaci daga wajen Allah cewa wani dan aljanna ne, in yace wani dan wuta ne yana da tabbas daga wajen Allah subhanahu wataala cewa wani dan wuta ne, domin annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana bisa san zuciya. Suratul Najm aya ta 3 da ta 4. Amma man lam ya'ti dalilun ala annahu fil janna, amma duk wanda dalili na alqur'ani ko dalili na hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ba game da tabbatar masa da cewa shi dan aljanna ne, aw annahu fin nari, ko kuma babu wani dalili da muka samu daga alqur'ani ko daga sunna cewa wani dan wuta ne, fa nahnu, to mu kam la nashhadu bi jannatin aw bi nari, ba ma bada shaidar aljanna ko wuta li ahadin, ga wani mutum, babu wani mutum da kirkinsa da nagartarsa na zahiri da ya fito fili zai sa mu bashi tikitin aljanna, babu tiket din aljanna ba hannun mai yake ba. Daka kamar yanda duk irin ka tobara da saban mai sabo, wannan ba ma yanke masa hukunci cewa dan wuta ne, domin yanzu muka sani ba mu san zuwa anjima ba, anjima muka sani ba mu san zuwa gobe ba, da haka ba ma yankewa mu ce wani dan wuta ne sai da nassi, ba ma cewa wani dan aljanna ne sai da nassi. Mutumin kirki zai iya canzawa, mutumin banza zai iya canzawa, amma duk wanda muka samu tabbas daga Allah ko daga manzansa cewa dan aljanna ne, wannan magana ba ta tashi, haka take. Wanda Allah ta'ala ya tabbatar da cewa dan wuta ne, ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa dan wuta ne, to wannan sai mu bada shaida mu tabbatar da cewa wani dan wuta ne. Abinda kawai mu ahlus sunna muke iya yi in ji mala shine narjulil muhsini, kawai muna kyautata zato da fata kyakkyawa ga duk wanda yake kyautata aiki. duk mutumin da yake mutumin kirki ne yana kikkiawan aiki kuma ya mutu akan haka muna kyautata masa zato wa naqabu alal musi sannan muna jin tsoro alal musi ga duk wanda ya mutu yana mummunan aiki ba za mu ce dan wuta bane dan wutar ba hannun mu take ba amma dai ya mutu yana yin saban Allah muna ji masa tsoro hadha min haythul afrad wannan ta bangaren daidaikun jama'a kenan a daidaikun mutane ba za mu iya cewa wani dan aljanna bane babu dalili ko wani dan wuta ne babu dalili ba ma yin haka amma min haythul umum amma ta fuskar gamewa fa nahnu ahlus sunna na'taqidu muna kudurce annal mu'minina fil janna cewa duk mu'mina yan aljanna ne amma ba ma cewa wani dan aljanna ne wani dan amma dai gaba daya mu yi kudin gora mu ce wa mu'mina yan aljanna ne wannan aqidan muke nan muna yin kudin gora mu ce mu'mina yan aljanna ne wa annal kuffara kulluhum fin nari kuma muna yin kudin gora mu ce kafirai gabaki ɗayan su yan wuta ne amma ba ma nuna wani kafiri guda ɗaya mu ce dan wuta ne sai in ya mutu akan kafirci domin ma damar yana da sauran numfashi akwai yiwuwar shari'a domin shari'a a hannun Allah take yana iya karbar kalmar shahada kasa da awa ɗaya ya rasu kuma sannan ya karbi kalmar shahada ya rasu wannan duk ya sha faruwa to shi yasa ba a so ka zama mai azarbabi da karambanin kafirta mu dawo cewa wani dan wuta ne saboda yana aikata wasu laifuffuka ko yana yin wasu zunubi har da rantsuwarka kana wallahi wani dan wuta ne a'a ba a yi wa Allah haka in kaga an yi har ko mutuwa yayi yana wannan laifin ba kai saka ce dan wuta bane domin wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u tanana Allah yana gafara ga wanda ya ga dama in dai ba ya mutu yana shirka bane to shi yasa wannan babin wani dan aljanna ne wani dan wuta ne wannan babu ita a ofishin kowa ba aje wannan ba da shedar ba a ofishin kowa sai daga ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ake iya samun tabbas cewa wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne ta hanyar ofishin sa amma a kudin goro muna iya cewa mu'mina yan aljanna ne kafirai yan wuta ne min haythul umum amma min haythul afrad amma mu ware dai mu ce wani dan aljanna ne saboda yana cikin kungiyar mu ko yana cikin dariƙar mu ko yana tare da mu ko yana goyen bayan mu wani shi kuma dan wuta ne saboda baya cikin kungiyar mu baya cikin dariƙar mu baya cikin magoya bayan mu a'a ba ma yin haka saboda aljanna da wuta din kayan Allah ne shike sa wanda ya ga dama a cikin kowace daga cikin su da kuma ayyukan da kowanne yayi ya zama masa sababin shiga aljanna ko sababin shiga wuta wala budda min at-tafsil lalle babu makawa in akan ana maganar aljanna da wuta ko wani dan aljanna ko wani dan wuta to lalle la budda min at-tafsil babu makawa ana buƙatar fashin baki da bayani fa nahnu la najzimu li ahadin bi jannatin mu kan ba ma yanke cewa wani dan aljanna ne au narin ko dan wuta ne illa bi dalili min al-kitabi was sunna sai in muna da hujja da dalili daga al-qur'ani da sunna wa qad shahida an-nabi sallallahu alaihi wasallama li unasin ba ga wasu mutane da annabi ya bada shaida yace yan aljanna ne mu ma muka ce yan aljanna bane min as-sahabati daga cikin sahabbai annahum fil janna annabi ya bada shaida yace yan aljanna ne fa nahnu to wa innam mu ma naqadu annahum min ahlil janna yanke mu ma mun yadda cewa yan aljanna ne bi ayanihim wato da ayyan wato da ayyana su da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa ashkhasihim da kuma shakhsiyar su da wani sunayen su da annabi ya ambata shine ashkhasihim ayyana su da annabi yayi da ambatan sunan su wani fil janna wani fil janna wani fil janna to wannan mu ma daga nan har a nada kasa aqidan mu kenan da ita za mu mutu cewa wanda annabin nan ya ambace su yace yan aljanna ne yan aljanna ne wa hum sune al-asharatu al-mashhudu lahum bil janna su goman nan wanda aka shede su da cewa yan aljanna ne al-khulafa'ul arba'a akwai khalifofin nan guda hudu Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa'annan khulafa'ul arba'a kenan na biyar wa Talha wa Zubair na shida Sa'ad wa Sa'ad bin Abi Waqqas na bakwai wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail na takwas وابو عبيدة بن الجراح نترى وعبد الرحمن ابن عوف ده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع هؤلاء waɗannan mutun goma shahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da kansa ne ya bada shaida cewa yan aljanna ne annahu min ahli aljanna yace yan aljanna ne fa nahnu nu'minu bi zalika da haka mu ma muna masu yin imani da cewa waɗannan bayin Allah mutun goma yan aljanna ne wa naqatu annahum min ahli aljanna kuma muna yankewa babu wani kokonto cewa yan aljanna ne bi ayanihim da saboda ayyana su da akai wa nu'minu bi anna sahabata amma a kudin goro mun yi imani da cewa sahabbai kullum gabaki ɗayan su fil jannati da yan aljanna ne alladhina matu ala suhubati waɗanda suka mutu basu yarda ba suna kan sahabbantaka walam yartaddu basu yarda ba li'anna allaha jalla wa ala qala saboda Allah mai girma da daukaka ya faɗa game da su yace laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubay'unaka tahta shajara tabbas haqiqa Allah madaukakin sarki ya yarda da mu'minan nan a lokacin da suke maka mubaya'a a karkashin bishiya suratul fati aya ta 18 wanda wayannan sahabbai su ake kira ahlul bai'a ahlu bai'atir ridwan su 1000 ko da 400 ko da 500 gaba ɗayan su wayannan babu dan wuta a cikin su Abubakar yana cikin su Umar yana cikin su Uthman yana ciki Ali yana ciki da duk sauran manyan sahabbai suna ciki da haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki da kansa ya ce laqad radiyallahu wanda ko Allah ya ce ya yarda da shi ai ka san wannan an gama dan aljanna kenan wa qala Allah ta'ala ya kuma ce wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radwan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha alanhar wasabiquna alawwaluna na farkon da suka riga shiga musulunci minal muhajirin daga cikin muhajirai wal ansari da al ansar mutanen madina walladhina taba'uuhum bi ihsan da ma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da shi wa a'adda lahum jannatin yayi musu tanajin wasu gidaje ainihin wato na aljanna tajri ta'ta al anharu wanda ƙoramu ke gudana a karkashin su Surat Tauba aya ta 100 fa sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam karkashin haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum fil janna dukkanin su suna aljanna bi shahadati llahi subhanahu wa ta'ala da shaidar Allah subhanahu wa ta'ala wa qassa minhum al 10 sai dai an kebance an ware wasu mutum goma a cikin su wa ahlu bai'atir ridwan kamar yadda aka kebance waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a karkashin bishiya wa ahlu badrin kamar yadda aka kebance mutanen sahabban da suka je yakin badar alladhina warada lahum fadlun khasun wanda wata falala ta musamman aka ruwaito a kansu an samu hadisai da suka zo da falalar ainihin wato sahabban nan guda 10 asharatul mashhud lahum bil janna da ahlu bai'atir ridwan da ahlu badrin wa'annan dukkanin su an samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ingatattu sun zo da suka kebance su da wata falala walladhina amanu sannan duk waɗanda suka yi imani wa anfaqu suka kashe dukiyar su qabala fatihi makkata kafin ay fatu makka a azamu darajatin waɗannan su suka fi girman daraja min alladhina anfaqu sama da waɗanda suka kashe dukiyar su min ba'du bayan an yi fatu makka wa qatalu sannan suka yaki falladhina aslamu kenan waɗanda suka musulunta qabala fatihi kafin ay fatu makka ha ulai afdalu wa'annan sun fi falala da daraja min alladhina aslamu fiye da waɗanda suka musulunta ba'da fatihi makkata bayan an bude makka as-sahabatu yatafadhaluna bila shakkin wannan mun sha karanta sahabbai falalar wato suna fifita juna a falala wannan ko shakka babu wani ya fi wani falala wani bai kai wani falala ba walakin kulluhum radiyallahu anhum sai dai gabaki ɗayan su radiyallahu anhum wa ardahum Allah yarda da su walakin kulluhum sai dai dukkanin su radiyallahu anhum wa ardahum wala ahada yad'anu fi sahabiyyin min sahabati rasulillah babu wanda zai yi suka ga ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa ahlul ahwa sai ma abota san zuciya wa ahlul bid'i da kuma yan bid'a min al khawarij ko dai khawarijawa war rafida ko yan shi'a wa gairihim da wasunsu falladhi ya'anu fil khulafa'ir rashidin duk wanda kaji yana sukar kalifofin nan guda hudu Abi Bakrin wa Umar wa Uthman musamman radiyallahu anhum wa yasifuhum bidh-dhulmi yana sifanta su da zalunci wa yasifu Abu Bakr wa Umar har ma yana sifanta sayyidina Abu Bakr da Umar bi annahuma sanama quraishin cewa wai su ne gumakan quraishawa wa annahumal jibtu wa tagutu su ne gunkin jibtu da tagutu haza a azamu dalalan wanda yake da irin wannan aqidar batansa ya wuce bata minal yahudi wan nasara batansa ya fi batan yahudi da nasara duk wanda kaje yana zagin sahabbai yana bata su musamman wayannan manyan na hannun daman annabi sallallahu alaihi wasallam batan da yake kai ya fi batan yahudi da nasara fal yahudi wan nasara me yasa malam ya faɗa kai ce saboda yahudi da nasara la yaquluna hadha fi sahabati rasulillah ba za ka taba jin sun faɗi irin wannan ba game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum yahudun wa nasara kuma ga su yahudi ne da nasara wa haula'i amma su wayannan masu zagin sahabban nan yad'una al-islam suna faɗa awan musulunci ba yahudi bai zagi sahabi ba sai kai da kake da awan musulunci kai ne za a dinga jin batanci da zagin sahabi daga bakinka shi sa aka ce sun fi yahudawa da nasarawa bata saboda ba za ka ji yahudu da nasara sun yi irin wannan bambarban ba amma su ga su suna da awan musulunci wa yaquluna hadhihi al-maqalat ash-shani'a amma suna fadar irin wannan magana kazama mummunar magana walau qila lil yahudi wan nasara ashak fawzan al-fawzan yace da za a tambayi yahudawa da nasara man khairukum wai wane ne mafi alherin cikin ku qalu za ka ji sun ce ashabu musa almajiran annabi musa inda za ka samu ba yahudi ka ce wai ku a yahudawa gaba ɗayan ku wane ne yafi alheri ba yahudi zai gaya ma alibai almajiran annabi musa su suka fi falala a cikin yahudawa walau qila lin nasara da za a tambayi kristoci man khairukum ku kam a cikin ku kristoci waye yafi alheri a cikin ku qalu ashabu isa za ka ji sun ce almajiran annabi isa wa haula'i amma su wayannan wayanda suke cewa musulmi ne law qila lahum inda za a tambaye su man sharrukum waye yafi sharri a cikin ku qalu sahabatu rasulillah su kuma zaka ji sun ce sahabban manzon Allah zaka ji suna duk su suka kawo wannan rikicin duk su suka ruda addini duk su suka yi kaza 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 wancan yana ganin almajiran annabin su su suka fi kowa alheri wannan ba na sare shi ma yana da wannan tunanin amma a samu mutum yana da awar musulunci a ce su waye mafi sharri ya ce sahabbai nas'alullahi al-afiya fa hadhihi mas'alatun khatiratun jiddan wannan mas'ala tana da hadari sosai Allah ka tsare mu gaba ta 172 qala al-mu'allif rahimahullah qala malik ibn anas rahimahullah imam malik imam dar al-hijra Allah ya ji kansa da rahama yace mallazima sunnata duk wanda ya rungumi sunna ya rike ta kam ya lazumce ta diman wa da'iman ciki da waje wa salima minhu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah suka kubuta daga fadin mummunar magana daga bakin sa thumma mata sannan mutun ya mutu akan haka kana ma annabiyina yana za a tashe shi tare da annabawa was siddiqina da siddiqai was shuhada'i da shahidai was salihin da nagartattun bayi wa in kana lahu taqsirun fil amali koda yana da tasgaro a cikin aiki inji imamu malik in dai mutun ya lazumci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kafa daya ciki kafa daya waje ba a'a yayi udkhulu fi silmi kafa game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yayi gum game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam baya fadin wata magana mummuna akan su kuma ya tafi a haka rayuwa ta yi kyau har wa'adi ya cika Allah ya karbi rayuwarsa ya mutu imam malik yace a cikin taron annabawa a cikin dandazan siddiqai da shahidai da salihai zai tashi ranar tashin alkiyama ko da yake aikin sa bai kai irin nasu ba yana da tasgaro a cikin aiki amma rike sunna da kame bakin sa game da sahabbai ya cancanci a daga darajar sa ya zama tare da wayannan bayin Allah inji imam malik wa qala bishr ibn al-hari ga wani babban malami Bishr ibn al-Harith rahimahullah Allah ya ji kansa da rahama yace as-sunnatu sunnan nan da kaji ana ta faɗa sunna sunna har ma wani zaka ga baya san a jingina saboda ya dauka sunna yan izala ake nufi da sunna da an ce sunna shi ya dauka kawai wasu mutane ne ayyanannu su ne sunna ya kasa fahimta cewa duk wani musulmin arziki ba zai kyamaci sunna ba in aka ce sunna ana nufin koyarwa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me abun gudu a ciki me wani abun kyama a ciki har a tambaye mutum yace a shi kawai shi independent kaji a addini ma akwai independent to Bishr ibn al-Harith yake cewa ita sunna hiyal islam ita ce musulunci Allah gafarta mana sai dai kuma ba musulmin bane kai ba wani abu bane sunna inji Bishr ibn al-Harith yace sunna da kaji ana sunna musulunci gabaki ɗayansa shine sunna wal islam huwa sunnatu was sunnatu hiyal islam ba ta rabuwa sunna ita ce musulunci musulunci shine sunna me abun gudu a ciki me wani abun kyama kai yadda ake jingina ka zuwa ga wata kungiya ba kai yadda ake jingina ka zuwa ga wata dariqa kai yadda ake jingina ka zuwa ga wani shehi ko wani malami amma a jingina ka zuwa ga manzon Allah ka dinga yagewa kana a kai independent ne kai Allah wadaran wannan independentin naka Bishr ibn al-Harith ya ce sunna ita ce musulunci musulunci shine sunna wa qala Fudayl ibn Iyad rahmatullahi alayhi yace idza ra'aytu rajulan Fudayl ibn Iyad yace ni in naga mutum min ahlus sunna cikin ahlus sunna fa ka annama ara rajulan wallahi yanda nake ji kaman naga wani mutum min ashabi rasulillahi daga sahabban manzon Allah inji wato abunan Fudayl ibn Iyad yace in naga ahlus sunna yanda nake jin farin ciki yanda nake jin dadi wallahi kaman naga wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma wani ba wanda yake jin haushi sai ahlus sunna Allah ya shirye shi rashin fahimta ne in ya gane ba abun so irin sunna ba wanda zai kaunata irin ahlus sunna ina fata an gane wa idza ra'aytu rajulan min ahli al-bid'i Fudayl ibn Iyad yace wallahi in naga dan bid'a fa ka annama ara rajulan min al-munafiqin ni wallahi gani nake kaman naga wani mutum daga cikin munafikai masu raba Allah biyu masu raba kafa a cikin addini yace in naga dan bid'a wallahi saboda duk wanda yake bid'a to ya raba kafa a madadin yabi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dodar ya raba kafa shi sa Fudayl ibn Iyad yace ni in naga dan bid'a to gani nake naga wani mutum daga cikin manyan munafikai naga munafiki dan ka san magabata su fa aka ce sunna fa ba wasa suke ba ba wani mai kyamar a jingina masa sunna a cikin magabata wayannan manyan malaman da muke koyi da su limaman shari'ar nan taƙama suke da tunƙaho da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in kaga fadan su in kaga jita da jijiyar wuyansu wallahi akan bid'a ne ba sa dagawa bid'a kafa mun sha karanta maganganun su a cikin nan wa qala yunus ibn ubayd rahimahullah yunus ibn ubayd rahmatullahi alayhi yace al'ajabu ina mamaki abun mamaki mimman yad'ul yawma ila sunnati wacin fa a zamanin yunus ibn ubayd yake cewa ina mamaki in naga mutun yana kiran mutane a yau zuwa ga sunna saboda yanda sunna ta zama kamar wata abar kyama masu kira zuwa gare ta suka yi karanci tun a zamanin wancan lokacin yake cewa in naga mutun ya dage yana ta wa'azantarwa yana ta wayar da kai yana ta kokarin kiran mutane zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi al'ajab sai ta mamaki wa a'ajabu minhu amma kun san wanda yafi bani mamaki al-mujibu ila sunnati mai amsawa an kira shi zuwa ga sunna in naga mutun yana kira a lokacin su ainin wato Yunus ibn Ubayd yace in naga mutun yana kira zuwa ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta mamakin ci Allah sarki ashe har yanzu akwai saura ashe har yanzu akwai burbushin su ashe har yanzu akwai ire-iren su yace to wanda yafi bani mamaki saboda yanda mutane suke kyamar sunna
yanda aka kyamatar da mutane ba tare da sun sani ba, an kyamatar da su kaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, an kyamatar da su bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma mutum yana ganin kamar hakan shine daidai, tafiya akan hakan shine daidai. Yace to dan haka a wannan lokacin in naga wanda ya amsa kira ya taho ya shigo sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace to shi yafi bani mamaki. Asharh, sharhin wannan magana ta wayannan manyan bayin Allah guda uku. Qaulul Imam Malik, Sheikh Fawzanul Fawzan yace zai fashin baki game da wannan magana ta Imam Malik Ibn Anas rahimahullah, da yake cewa man lazima sunnata wasalima minhu ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya lazumci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike ta, sallarsa irin ta manzon Allah, azuminsa irin na manzon Allah, sa kayansa irin na manzon Allah, cin abincinsa, mu'amalarsa ta cikin gida da ta waje, rayuwarsa yana kokarin kutanta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik ya ce duk wanda ya lazumci sunnar manzon Allah, sahabban manzon Allah suka kubuta daga sharrinsa, zai kasance tare da annaba, kuma ya mutu akan haka bai canza ba, to zai mutu zai tashi tare da annabawa da siddiqai da shuhada da salihin. Sai Sheikh Fawzan ya ce man lazima sunnata ay sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam ilman wa amalan wa i'tiqadan. Wannan magana ta Imam Malik da yake cewa wanda ya lazumci sunna, ai yana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilman, a ilmance ya lazumci sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa amalan a aikace, wa i'tiqadan a kudurce, wa mata ya mutu ala zalika akan haka, wasalima minhu sahabatu rasulillah, sahabban manzon Allah suka kubuta, lam yaqan fihim, bai taba sukar daya daga cikin su ba, aw fi ahadin minhum, ana lam yaqan fihim, bai soke su ba, baya suka su, aw fi ahadin minhum, ko baya suka daya daga cikin su, sara ma annabiyina, wannan yayi nasara, yayi sa'a, zai zama tare da annabawa was siddiqina, da siddiqai, was shuhada, da shahide, was salihin, da nagartatu, li'annahu mudi'un lillahi wa lirasuli, domin wannan bawan Allah ya zama mai biyayya ga Allah da manzansa. Qala ta'ala, ai Allah ta'ala ya ce wa man yudi illaha, duk wanda yayi wa Allah da'a, war rasula, yabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika, wadannan ma allazina an'ama Allahu alaihim, zai tashi tare da wayanda Allah ya musu ni'ima, minan nabiyina, daga annabawa, was siddiqina, da siddiqai, was shuhada, da shahidai, was salihina, da nagartattun bayi. Allah da ya tashi rufa aya sai ce wa hasuna ulaika rafiqa, wannan team din, wannan tawagar, wannan jama'ar, kai abotarsu tayi kyau. A ce mutum ya tashi cikin wannan tawaga ta nagartattun bayi, a wannan alhamdulillah, Allahumma ja'alna minhum. Suratul Nisa aya ta 69. Qawluhu wa salima minhu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sannan sahabban manzon Allah suka kubuta daga sharrinsa, falam yantaqis hum, baya rage martabarsu, wayad'anu fihim, bai suka su, wallahu jalla wa ala qala, Allah mai girma da buwaya kwadama ya ce, walladhina ja'u min ba'dihim, wadanda za su zo bayan sahabbai, wayanda za su zo bayan muhajirin sun kare, bayan al-ansar sun kare, to wayanda za su biyo bayan su, yaquluna, su ne wanda zaka ji suna cewa rabbana, ya ubangijinmu, ighfir lana, ka gafarta mana, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya Allah ka gafarta wa ƴan uwanmu da suka gabace mu imani cikin muhajirin da al-ansar, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, ya Allah karka sanya mana wato hasada da kiyayya a cikin zukatanmu game da waɗanda suka yi imani, rabbana innaka ra'ufur rahim, ya ubangiji kai ne mai tausayi kuma mai jin kai. Suratul Hashr aya ta 10. Wa li hadha qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, da wannan ne Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ya fada fil aqidatul wasidiyya, a cikin littafinsa al aqidatul wasidiyya, yace wa min usuli ahli sunnati wal jamaa, na daga cikin aqidar ahli sunna wal jamaa, yana cikin usul na wato ahli sunna wal jamaa, salamatu qulubihim, wato lafiyar zukatansu, wa alsinatihim, da lafiyar harasansu, li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wanda Allah ya ce muke shi yake da lafiyayyar zuciya, yake da lafiyayyen harshe game da sahabbai irin ahlus sunna. وذكر هذه الآية شيخ الإسلام da ya kawo wannan magana sai ya ambaci wannan aya yace walladhina ja'u min ba'dihim wa'anda suka zo bayan sahabbai sun riga sun shude yaquluna sune wadanda zaka ji suna cewa rabbana ghafir lana ya Allah ka gafarta mana hadihi salamatul alsun wannan alama ce ta tsarkin harasan su da lafiyar harasan su wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da kuma ƴan uwanmu da suka riga mu suka gabace mu a imani wala taj'al fi qulubina ghillan ya Allah karka sanya wata kiyayya a cikin zukatanmu game da waɗannan sahabbai waɗanda suka riga mu imani hadihi wannan ita kuma salamatul qulub alama ce ta lafiyayyar zuciya alama ce ta lafiyar zuciya li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam game da sha'anin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qawluhu wa in kana lahu taqsirun fil amal da imam malik yake cewa wa in kana lahu taqsirun fil amal mutun zai tashi cikin annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi matukar ya rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaunaci sahabbai baya zagin su ko batanci akan su sai imam malik yace koda yana da tasgaro yana da ainin nukusani da tawaya a cikin aiki ai wa in hasala indahu taqsirun fil amal koda an samu tasgaro da tawaya a cikin aikin sa fa inna allaha yaghfiru liman yasha domin wannan Allah yana gafara ga wanda ya ga dama qala ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya yin gafara idan aka yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah yana yin gafara ga wato wanda ya ga dama wato wa yaghfiru ma duna zalika yana gafara ga abin da yake koma bayan shirka bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya ga dama suratul nisa aya ta 48 to sai mu koma maganar bishr ibn al-harith bishr ibn al-harith shine mai cewa as-sunnatu hiya al-islam wal islam huwa sunnah العبارة هذه سبقت wannan magana ta gabata a baya sabaqat fi awwalil kitab ta gabata tun a farkon wannan littafi qawlu fudail bin iyad maganar fudail bin iyad ko da yake cewa idza ra'aytu rajulan ni kam da naga mutum min ahlus sunna indai naga ahlus sunna to wani farin ciki da dadi nake ji domin kaman naga wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu tabi'un lahum domin mai biyayya ne ga sahabbai لأن من تبعهم دومن دو وند يبو صحابي سار منهم زي زمد كتشكنسو دومن من أحب قوما فهو منهم دو وند يكاو نتشو سمتاني زي زمد تاردسو المرء مع من أحب يوم القيامة متن زي تاشي دو وند يكي سورة نتاشي على القيامة داكا ونن مغانا تافضيل بن إياد حكا تكي إن كان قونر أهل السنة كو يتشي دياغ أهل السنة سيغا كمرو ونتشكن صحابي سبيد تند كزم أهل السنة كان قونر صحابي داكا تاشي تاردسو إن شاء الله وقال إذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين أي إذا رأيت كرأيت رجلا من أهل البدع إذن كجا لم بدع والأهواء كجا ما أبو تنسن زوجيا المخالفين لأهل السنة وأنس كلهم قريس سابد أهل السنة فكأنما رأيت رجلا من المنافقين تودك أجنشي كمر كجا ونمتنش كم منافقين الذين كانوا سنه wanda suka kasance yad'una al-islam suna da'awar musulunci fi zahir a zahirin su wannan dabi'ar munafikai kenan a zahirin su suna nuna cewa musulmai ne wa hum kuffarun fil batin amma kafirai ne a batini a boye yuriduna al-mukhada'a suna son su yaudari musulmi ne yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun haka Allah ta'ala yace fa ahlul ahwa ma abota san zuciya wa ahlul bid'i da yan bid'a fihim shibahun min almunafiqin suna da kamanceceniya da munafikai li'annahum yuzhiruna alislam sabida suna bayyanar da musulunci walakinnahum yabtadi'un sai dai suna kirkirar bid'a suna da awar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suna kishiyantar manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shari'a su ma su zo da tasu shari'ar wanda ta ci karo ta saba da ta manzon Allah amma fa a haka sun fi kowa cewa suna kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam amma su rungumi abinda annabi yazo da shi 100% a'a sai su kirkiro zikirin su daban su kirkiro ainin abubuwa waɗanda suke tafiya akan su a addinance su ajiye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yattabi'una sunnah ba sa san bin sunnah hadhihi sifatul munafiqin sifar wace ce wannan sifar suwaye in ba munafikai ba sai wannan sifar munafikai kenan
قول يونس ابن عبيد رحمه الله العجب لمن يدعو اليوم الى السنه واعجب منه المجيب الى السنه يتي ina mamakin in naga mutun yana kiran mutane zuwa ga sunna amma wanda yafi bani mamaki wanda ya amsa kira zuwa ga sunna sarat sunnatu gariba me yasa yunus ibn ubayd ya faɗi wannan magana saboda sunna ta zama bakuwa kace zaka yi ruku da sunna kamar kai ne ka zo da wani sabon abu yanzu shine ma'ana sarat sunnatu gariba sunnar yanzu ita ce ta zama bakuwa bid'a ita ce wai sananniya ita ce yar gari bid'a saboda ita zo an yi shekara 30 ko 40 ko 50 ko 100 ana yi an sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma an danne ta an waye gari da yawa daga cikin mutane sun jahilce ta basu santa ba wannan bid'ar ita suka taso a ciki suka aka haife su a ciki suka tashi suka girma har suka tsufa akan ta sai suka dauka wannan shine addinin sai kaga mutum yana fada da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wani zaka yi masa uzuri abin tausayi wallahi bai san sunna bace haka aka bashi addinin abaibai haka aka fahimtar da shi sai ya dauka daidai ne yana fada da manzon Allah amma bai san yana fada da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da haka sunna sai ta zama bakuwa gariban man yad'u ilaiha wanda yake kira zuwa ga sunna shi ma ya zama bako wa agarabu minhu wanda ya fi shi zama bako man ya'malu biha wanda yace zai aiki da sunna ko a cikin gidansa ko yace zai aiki da sunna sai an ga kai to kuma wani karatu ya samu sabo kuma su fa matasan nan kaza su fa yanzu sai ka danga yanzu kuma shi kuma wannan kuma a ina aka samu kaza ya karanta a Bukhari ya karanta a Muslim ko ya karanta a Sunan Abi Dawud ko Tirmidhi ko cikin littafan musulunci da yazo zai dabbaka sai a ce kuma yazo da sabon abu fala shakka annahu yati azmanun ko shakka babu wasu zamaninnika suna nan za su zo takunu sunnatu garibatan sunna sai ta zama bakuwa fi ahliha ga su ahlus sunna sai ta zama bakuwa ga ma'abotanta wa kullama ta'akhkhara az-zamanu duk sanda zamani ya ƙara ja baya sarat sunnatu gariba sunna zaka ga tana ƙara zama bakuwa wa ahlus sunnati ahlus sunna zaka ga su ma goraba suna zama baki wali hadha qala sallallahu alaihi wasallam annabi ya san haka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace bada al-islamu gariban musuluncin shi ma ai bako ya fara wa sayaudu gariban yanzu kaga ya zama dan gari an san shi an karbe shi manzo Allah ya ce wallahi ku rubuta ku ajiye ana nan wata rana wannan musuluncin wa sayaudu gariban zai sake komawa bako kama bada kamar yanda ya faro bako faduba lil guraba alherin Allah ya tabbata ga baki wanda zaku dinga jin ana cewa masu sabon addini ko baki ko kaza manzo Allah ya ce duba lil guraba wa'inda suka rike addinin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya zama bako ake ganin addinin da suka zo da shi bako ne su ma wasu baki ne to fa duba lil guraba farin ciki da alherin Allah ya tabbata ga waɗanda ake cewa su baki ne qalu sahabbai sai suka tambaye annabi manil guraba ya rasulullah su waye wa'inda za su zama baki kuma ya ma'aikin Allah qala sai ya ce alladhina yasluhuna idza fasada an-nasu sune waɗanda suke gyara in mutane sun bata wa fi riwayatin a wata riwaya yuslihuna ma afsada an-nasu sune waɗanda suke kokarin gyara abinda mutane suka bata haulai humul guraba waɗannan sune za su zama baki fi akhirin zaman a ƙarshen zamani idza fasada an-nasu idan mutane sun lalace fahum ya tamassakuna bi sunna su kai na gantsu yan tsararu suna riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wayasbiruna kuma za su yi ta hakuri ala ma na lahum akan abinda zai dinga samun su minal azana cutarwa da zagi da tsangoma da habaici da sauransu da izgin wayasbiruna ala al-gurbati kuma za su yi hakuri akan wannan bakunta din bayin nasu tsakanin mutane li'anna alladhina yukhalifunahum sabida wadanda suka saba musu kafiruna suna da yawa su ɗan tsararu ne waɗanda suka saba musu suna da yawa fahum ya'ishuna fi gurbatin da haka za su rayu cikin bakunta bainan nasu tsakanin mutane mafhum qala al-mu'allif rahimahullah wa kana ibn aun rahimahullah ta'ala yaqulu 'inda al-maut imam al-barbahari ya kawo maganar wani cikin magabata aun ibn aun wannan bawan Allah ibn aun Allah ya ji kansa da rahama
yaqulu indal maut lokacin da yazo mutuwa sai aka je yana cewa as-sunnatu sunnata as-sunnata sunnata yazo mutuwa amma aka je yana sunna 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 wa iyyakum wal bid'a ku yi hattara ahirdunku da bid'a ahirdunku da bid'a yazo mutuwa shi kuma abin da ya ta maimaita kenan ku rike sunna ku rike sunna ku kiyayi bid'a ku kiyayi bid'a hatta mata har ya mutu wa qala ahmad bin hanbal imam ahmad bin hanbal rahimahullah yace mata rajulun min ashabi yace wani daga cikin dalibai na almajirai na ya rasu faru iya fil manam sai aka yi mafarki da shi fa qala a mafarkin sai yake cewa wanda ya mafarki da shi qulu li abi abdullah ku gaya wa abu abdullah imam ahmad kenan ku gaya wa imam ahmad alayka bis sunna ku gaya masa ku ce ya ƙara rike sunna fa inna awwala ma sa'alani rabbi domin farkon abinda ubangiji na ya tambaye ni anu sunnati ya tambaye ni ne akan sunna kaji imam ahmad yace wani cikin daliban sa ya warso sai aka yi mafarki da shi wanda ya mafarkin da shi sai yake cewa in ka je gari ya waye in ka je wajen imam ahmad kace ya ƙara kankamewa ya ƙara rike sunna domin farkon abin da ubangiji na ya tambaye ni da na hadu da ubangiji shine ya tambaye ni ne game da sunna wa qala abul aliya rahmatullahi alai yace man mata ala sunnati duk wanda ya mutu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masturan aka sitirce shi ba a ga wani aibin sa ko wasu laifukan sa ba fa huwa siddiqun wannan ya zama siddiqi al-i'tisamu bis sunnati abul ali yace ruko da sunna najatun shine tsira jama'a a rike sunna shine tsira inji abul ali al-sharh qawlu ibn aun wannan magana ta ibn aun da yake cewa as-sunnata sunnata ai ilzamu sunnata sai yace ku lazumci sunna mansubun sunnar an yi mata nasaba wasali sama alal igra wato ya maimaita ta ne kaman yayi igra'i shine tanbihul mukhatabi ala amrin mahmudin liyalzamahu wato abinda ake kira igra'i a nahau ko a larabci wato a nahau shine jan hankalin abokin magana akan wani al'amari abin yabo dan ya lazumce shi wannan shi ake kira al-igra ay ilzamus sunnata wa tamassaku biha ibnu aun da yazo mutuwa yake cewa kullazumci sunna ku kuma yi riko da ita wa iyyakum tahdhirun wannan jan kunne ne wal bid'a yace ina ahirdunku da bid'a mecece bid'a ma kalafa sunnata shine duk abin da ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ausa biha indal maut lokacin da yazo mutuwa ma wasiyarsa ta karshe shine a rike sunna min babin nusail al-umma ya faɗi wannan ne a babin yiwa al'umman manzon Allah nasiha cewa fa Allah ya yi musu ni'ima ba karama ba ta kawo musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su dan haka su rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam qaulul imam ahmad maganar imam ahmad rahimahullah da yace mata rajulun min ashabi faru'iya fil manami fa qala qulu li abi abdullah alayka bis sunna fa inna awwala ma sa'alani rabbi azza wa jalla an sunna hadha rajulun min ashabi al imam ahmad wannan dai ne daga cikin almajirai imam ahmad imam ahli sunna shugaban ahli sunna wal jamaa as-sabir ala al mihna wanda shi kansa imam ahmad bin hanbal din nan jagora ne abun koyi wanda yayi hakuri akan jarabawa da ya samu mata to almajirin sa ya rasu ya mutu faru iya fil manam sai aka yi mafarki da shi fa ausa man ra'ahu sai yayi wasiya ga wanda yayi mafarkin da shi an yi balligal imam ahmad da ya isar da sakonsa zuwa ga imam ahmad bi an ya tamassaka bis sunnati cewa imam ahmad ya ƙara riko da sunna wa ya kula yana cewa inna awwala ma sa'alani rabbi an sunna farkon abinda ubangiji na ya tambaye ni shine ya tambaye ni game da sunna fa hadha fihi al-hasu a cikin wannan mafarki akwai kwadaitarwa ala tamassuki bis sunnati akan riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam was sabr alaiha da kuma yin hakuri akan ta qaul abul aliya maganar abul aliya rahimahullah da yace man mata ala sunnati masturan fa huwa siddiqun me yake nufi da as-siddiq as-siddiq huwa kathirus siddiq shine mutum mai yawan gaskiya wa huwa fil manzilati allati talin nabiyyin, shi ko siddiqi yana matsayin da yana kusa da annabawa, wato matsayi ne wanda yake kusa da na annabta. Fa maqamus siddiqiyya, matsayin a cewa mutun siddiq, shi yasa sayyidina abubakar ya zama na daban. Maqamun siddiqiyya maqamun rafi'un, wani matsayi ne wanda yake madaukaki. Wal muradu bidhalika, abinda ake nufi da wannan suna mulazamatus siddiqi, mutun ya lazumci gaskiya fi aqwalihi wa a'mali, cikin zantuttukansa da ayyukansa. Wa kad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man huwa siddiq, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya bayyana mana wane ne siddiqi. Fa qala, sai ce la yazalu ar-rajulu yasduqu, mutum ba zai gushe ba yana gaskiya. Wa yataharra siddiqa, yana kwatanta gaskiya. Yasduqu fi nafsihi, shi a karan kansa yana gaskiya. Wa yataharra siddiqa, yana kwatanta gaskiya. Fi ma yaquluhu an-nas, cikin abin da mutane suke fada. Wala yushi'u kullama sami'a, baya yada duk abin da yaji, dan wani abin in ka yada shi zai tabbata kuma ƙarya ne, sai ka zama daga cikin makaryata. Ba duk abin da yaji yake yadawa ba shi siddiqi. Wa kullama qila, da duk abin da aka ce, bal yatasabbatu, in yaji magana sai ya bi diddiginta ya tabbatar. Wa yataharra siddiqa, yana kwatanta gaskiya. Li'annahu huwa sadiqun fi nafsihi, domin shi mutun ne mai gaskiya shi akan kansa. Fala yukhbiru, shi sa baya so ya bada labari. Wala yaqulu, baya so ya ce ya faɗi wani abu. Illa ma huwa sidiqun, sai abin da ya zama gaskiya. Hadha huwa siddiq, mai irin wannan sifar shi ake cewa as-siddiq. Lokaci yayi, to sai mu tashi qauluhu mata insha Allah, sai mu tashi kan wannan sharhin abinda muka karanta. Zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.